أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة غوما دوات محرم شكرا تدو دلي هدو أربعين دا بير هجرية وانديدا تدا إشرين دا تقوس دا شكرا الشكرا تدبو بيدا إشرين دا أكو ميلادية zan mu ci gaba da karatun littafin mu mai albarka a sunan al-Imam Abi Dawud as-Sijistani wannan shine darasin mu na 70 daidai kuma muna cikin kitabus sala babu na 136 zan mu tashi ina ga babu marra al-qira'atu idza lam yajhar baban dake bayanin wanda suka ga karatu sai inda liman bai bayyana ba kafin mu karanta akwai wannan da nayi bayani can satin da ya wuce akwai da na karanto wannan bayani bisa kan karatuttukan da ake yi na sallar asuba cewa annabi ya karanta kaza to nayi magana cewa idan da mutun zai dauki bahasi ya ce zai yi kan abubuwan da annabi alaihi salatu wassalam ya karanta suka tabbata cikin sallar asuba to da zai zo a cikin bahasi matsayin bahasi guda to wannan insha Allah muna tashi daga nan gurin sai da na kai karhi uku na dare ban yi barci bai da na kammala shi sai abubuwan da suke na hada hadisan duka da suke zo a cikin abinda annabi ya tabbata ya karanta ciki ya zo cikin hadisi cewa annabi alaihi salatu wasalam ya karanta shi a cikin sallar asuba abinda aka hikaito mana na hadisi wanda ya zo cikin hadisai wajen hadisi 17 ne samu ciki dan a iya cikin sallolin banga wata sallar ba da take da yawan karatuttukan da an hikaito abinda annabi ya karanta cikin ta kamar sallar asuba to wannan hadisan da na hada a cikin su wajen hadisi guda 17 aka samu bahasin wan shekare da na wuni kan shi wan shekare na wuni au dare bi wuni bi dai na kare komai da komai shi komai daga muqaddima shi ayi zuwa khatima kin shi da nata'ij da komai nata'ij kin ne zan karanta mana me ya kasance a yazo a cikin safaha 30 bayan hamdala yake cewa faqad tawassaltu min khilal hadha al-bahs ila nata'ij min abrazha ma yali cikin bahasin na samu nata'ij da dama daga cikin su mafi bayyana na farko sabata annan nabi ya tabbata ya inganta cewa annabi ya karanta a cikin sallar asuba da salloli masu yawa da wannan nake so karatuttuka surori masu yawa na alqur'ani mai girma ta bangaren wasu masu tsawo ko gajejeruwa tsakanin ayoyi masu sura masu ayoyi 60 ko kuma zuwa 100 wani lokaci dan ba shi bane mafi yawan halin annabi sallallahu alaihi wasallam mun ga cewa yana karanta daga aya 100 zuwa 60 ko cikin sallar asuba to wani lokaci ne ba halin shi bane duka kaga nan an makadirasa sai wannan ya bayyana dan ga magana ibn rajab yana cewa fahimu mal hadisu abi barza ala annahu kana yaqra'u fil fajr ma baina 60 ila 100 ahyanan la galiba wani lokaci ne annabi yake karanta surori masu wannan tsawon ba kowane lokaci ba wa min suwar allati qara'a biha fi subhi daidai surorin daida abinda annabi ya karanta cikin asuba hasaba matlalatu alai fi hadhihi dirasa daidai abinda na samu cikin wannan basin da nayi ya karanta suratul dur ya karanta suratul mu'minun wadda ita tari ya same shi bai kammala ta ba yayi raka'a bai cika ta ba ya karanta mu'awuzain falaki da nasi ya karanta suratul zalzala a cikin raka'a biyin duka amma su a cikin bulaguro ne in ya tabbata da suratul takwir mu'awizataini da falaki da nasi da suratul zalzala su a cikin bulaguro ne kenan ka ga nan kyarar ya nuna mana da aka yi dirasa sai muka samu karin sakamakon natije cewa falaki da nasi a asuba da suratul zalzala a bulaguro ne wanda wannan masu sharhi suka yi wannan bayani in har ya inganta kayyade su da bulagura wa takawir ya karanta suratul takawir ya karanta suratul qaf ya karanta da mafi tsawon suratul a'la da mafi tsawon suratul layli haka yazo cikin hadisi annabi sai qara'a bi adwala min suratul layl fi salati subhi ba tare da ayyana ba wacce ce adwala kin wa qara'a kuma ya karanta suratul rum ya karanta suratul waqi'a ya karanta suratul zalzala ya karanta suratul safat ya karanta yasin ya karanta mafi gajarta surori a cikin alqur'ani ba tare da ayyanawa ba wani sahabi ne ce mun yi sallar asuba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta mun mafi karancin gajarta surori cikin alqur'ani amma ba a ayyana su ba amma suratul fatahi da suratul hajji su wannan cikin iya bincike na ingantuwar haka bai bayyana gare ni ba ko aka san shi kawai al-imam al-Badruddin al-Ayni ne ya ambaci cewa annabi ya karanta suratul hajji amma ya nasaba abin zuwa ga cewa a cikin abun nan kitabu mu'jamus sahaba mu uje mu sahaba ko wanda babu shi ya abun nan ya bace kenan ba hanyar da za a yi bahasin sanin ingancin abun ko rishin ingancin shi dan littafin da ya ambata yanzu babu shi yana daga cikin mafaqud wa qara'a ya karanta suratu sajda ya karanta suratul insan amma su a cikin asuba ta ranar juma'a wallahu ta'ala a'lam kenan daga nan yace sai mu fahimci cewa dirasan nan zamu bayyana ya bayyana mana cewa duka wannan abubuwan da annabi ya karanta zan mu fahimci cewa ana son tsawaitawa cikin karatun asuba kuma ya halitta a karanta gajeran idan bukata ta kama haka ibnu battal yake cewa abinda muka ambata daga asar na salafus salih dan ya kawo su jingim asar na sahabbai abubakar ya karanta bakara daga harkon ta har karshe a cikin sallar asuba wani ya karanta ali imran wani ya karanta kaza wani ya karanta kaza da wasu gajejeru a duka ibn abi shayba da abdurrazzaq ya kawo asar din jingim a cikin wannan musannaf to sai yace wannan idan muka karanta inji ibn rajab al-imam ibn battal yace sai mu fahimci cewa annabi alayhi salatu wassalam sahabbai sun fahimci cewa sallar shi ya halitta a tsawaita ya halitta ai gajeran karatu cikin sallar asuba kuma cewa babu wata iyakar da mutum in yayi cewa yayi ba daidai ba shi yasa yazo daga sahabbai sun karanta surori kala-kala daban-daban a cikin sallar asuba kuma daga nan wannan dirasa ta nuna mana cewa annabi mu annabi sallallahu alaihi wasallam mafi kyakkyawan liman ne wanda yana kiyaye halaye da zuruf na al'ummar da suke bayan shi cikin limammancin shi dan a cikin su akwai sura da ya karanta shi anwanin da ta'iz zai baka kulasar abinda aka samu na karatu cikin bahasin gabaki dayan shi in kuma kana son tafsiri da karin zance bai wadatarwa sai ka karanta wancan kenan wannan a ciki akwai hadisin da na kawo ciki cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na so in karanta dogo sura sai na ji wata mace danta yana kuka sai na karanta wannan gajeruwan surorin kenan ka ganan ya bayyana yace inna ma ajalti tafruga umma ila sabiha dan uwa ta yi gaugawa zuwa ga dan nan nata da yake kuka kuma nan gurin yace abinda zan mu fahimta anan abinda aka hikaito mana na karanta duka surorin nan da annabi ya karanta ba wai ana nihin cewa su ne gaba ɗaya ba abinda ya karanta a rayuwar shi a cikin sallar asuba akan sai ya takaita a'a abinda dai sahabbai suka ba mu labari amma akwai wasu da dama wanda ba su fada ba dan a shekara wajen 10 ko 10 ai ba an ce ba akan su kawai takaita akwai wasu da dama amma ana maganar cewa a sallar asuba wannan surorin su mu karanta muna nihin mu daliban hadisi abinda ya tabbata ga hadisi ba wai wani abu wanda bai zo ba ko kuma a cikin tarihi na annabi alaihi salatu wassalam a ciki da na so wannan kin bahasin da ayo ya buga mana shi abun gakin shi mun raba ma ƴan uwa shi to kuma sai zamana mashin din shi ta baci jiya na aika mishi yace mashin din ta baci sai yayi gyaran ta kenan rana ta insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu a ƙarshe zan yi kiran suna wanda suke nan rana ta zan ba su shi wannan littafin amma da sharadin mutum in ya dauka alƙawarin cewa kan sati yazo zai karance shi gaba daya dan dukkan shi bai taka karaya kariyawa safa 30 shi ma da manyan rubutu zama ɗaya ko biyu mutum zai iya kare shi babu na 136 al-imam yake cewa babu marra al-qira'ati idza lam yajhar baban dake bayanin na'am an tsallake to akwai shi tsawo ko aida an babu man taraka al-qira'a babe na nawa kenan to bar inda an ga ko can gaban ya kawo min shi eh shine a sama inda an ga to inda an gani babu man kariha ina yake babu man kariha al-qira'a al-fatiha idza jahara al-imam 139 babu hadisi na nawa ne lambar 108 lambar ma bata zama daya babu kira'a inda tsari ina zuwa kira'ati fil fajr kahin kira bayan kira'a fil fajr yake babu kira'ati fil fajr mun yi shigo babu tarkir kira'a fi salatihi bi fatihah kitab shine za a yi a shi an yi shi kenan ba babu marra al-qira'a idza lam yajhar bani
akasari
ya iza lam yahara kun babu mun kariha alqira'a bi fatihati alkitabi iza jahara alimam wannan ina gani nan bai kawo mun shi to da biya ina gani 135 babu man taraka alqira'a fi salati fatihati alkitab dine na gani a cikin nan to bari mu yi shi a gaban in ya maimaita baban so aha akwai wani wajen yawa yace babu na gaba babu man karihal qira'a bi fatihatil kitabi baban wanda ke ganin karhancin karanta fatiha iza jaharal imam idan liman ya bayyana wanda ke ganin mutum ba zai karanta ba kenan kamar su al imam malik wanda sun tahi cewa mazhabin malikiya idan inda liman yake karantawa a bayyane kai ba zaka yi karatu ba sauraron shi zaka yi saboda dalilan sa da hujojin sa da zan mu gani حديثي نا 826 الامام يكي چا حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن ابن اكيمه الليثي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف من صلاه الجهر فيها بالقراءه النبي صلى الله عليه وسلم يا تحيي شي daga wata salla da ya bayyana karatu fa qala sai yake cewa hal qara'a ma i ahadun minkum anifan shinta cikin ku akwai wanda ya karatu tare da ni dazu fa qala rajulun na'am ya rasul allah sai wani mutum yace eh haka ne ya ma'aikin allah qala sai ce inni aqulu mali unazi'ul qur'ani ina ce muku me yasa ake jayayya qur'ani da ni ina karantawa kuna karantawa sai ku sa ni tawa ta cakude mini qala sai ce fantahan nasu anil qira'a sai mutane suka hanu gami da qira'a ma a rasulullah sallallahu alaihi wasallam tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fihi annabi inda annabi ya bayyana ni na salawati na salloli hi na sami uzalika lokacin da suka ji wannan mai rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala abu daud yake cewa rawa hadisi ibn ukayma haza ma'amar wa yunus wanda ya rawato hadisin shi ma'amar da yunus da usama ibn zaid daga zuhuri daga alama ana malik akan ma'anar malik ma'ana irin ta hadisin malik nan gurin wannan hadisin ban sani wato a cikin sharhin nan na ina naga baban wannan naga baban nan ina da yakinin na karanta shi inde ba baya ba yake sosai da hannu garma a sharhi inda suka yi bayanin ta wannan hadisin akwai idraji a cikin shi na fanta hannasu min alqira'a idraji ne na zuhuri to ban san ina naga sharhin nan to kan an to kawai ina buga alaban ai sharhin shi sai dai kawai bayanin shi nan gurin abin da yake ce nuna mana cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana karatu wanda suka tahi kan cewa liman idan ya bayyana karatu to ma mu su ba za su yi karatu ba su saurara tun daga annabi ya ce mali unazi'ul qur'an kuma gashi nan yana cewa fanta hannasu anil qira'a anan gurin su malik hujja suke nan akan cewa inda liman ya bayyana ba za a yi ba dan saboda ga wannan hadisi to amma wanda suka tahi akan cewa inda ya bayyana ma kai ma ifatiha a ranka suka ce ai nan gurin abinda annabi yayi musu masu karantawa a bayyane shi ma yana karanta a bayyane su ne zasu mishi munaza'a qur'ani amma wanda yayi a zuciye shi shin wannan abin zai bayyana gari ta tabbata gari shi cewa yayi jayayya qur'ani da liman ba zai bata ma liman ba a samu mukhalada da karatun shi da na liman tunda a zuciye shi aka aran shi aka ce yayi kenan wannan babu cin karo da juna ma hadisin ya tafi haka kenan babu munaza'a kuma a ƙarshe suka ce fantahan nasu mutane sai suka daina gami da qira'a wannan ba cikin hadisin da yake mudaraji ne idraji ne na al-Imam az-Zuhuri idraji ne mudaraji kuma ba za a yi aiki da shi matukar mudaraji ba zai zama masa hujja ba a takaice dai magana ce wanda sun kawo hujjoji masu yawa wannan hadisin na imamaki ne aina na karanta wannan sharhi ina da tabbas da dar na karanta sharhin hadisin da ma abinda zan mu dauka da abinda zan mu bari na sharhi to amma kuma gashi a sharhin na rasa inda yake na san ba ko wani sharhi ne daban ba hadisi na 827 al-Imam yake cewa hadathana Musaddad wa Ahmad ibn Muhammad al-Maruzi wa Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Khalaf wa Abdullah ibn Muhammad az-Zuhri wa ibn Sar qalu suka ce hadathana Sufyan an az-Zuhri sami'tu ibn Ukayma yuhaddisu yana bada hadisi na Sa'id ibn Musayyab yake cewa naji Abu Huraira yana cewa Sa'id ibn Musayyab yana cikin manyan daliban Abi Huraira wanda ya lazumce shi sama da shekaru aru yace salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana salla yace nazunnu anna hasuba muna zatan cewa sallar asuba ce bi ma'anahu da ma'anashi ila qauli yanzu cewa mali unazul qur'an me yasa muke ake muni jahiyyar qur'ani abu dauda yake cewa musaddad cikin hadisin shi yana cewa ma'amar yace fantahan nasu anil qira'a fi ma jahara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qala ibn sarh fi hadisihi qala ma'amar aniz zuhuri qala abu huraira fantahan na kenan wannan yana mana nuni abu dauda cewa dai fantahan nasu anil qira'a daga nan zuwa gaba magana ce imma ta Abu Huraira imma ta Zuhri Abdullah ibn Muhammad az-Zuhri yana daga cikin su Sufyan yace wa takallama Zuhri bi kalima lam asma'aha Zuhri yayi faɗuwa ta kalma wadda ban jita ba sai Ma'amar yace innahu qala ne yace wai fanta hannasu mutane suka hana zuwa karshe kenan nan ya bayyana mana cewa idraji ne daga Zuhri dan wasu ce idraji ne daga Abu Huraira wasu ce idraji ne daga Zuhri Abu Dauda yake cewa yanzu wannan kadai yan uwa mutum hada da bahasi zai da bincike kan wannan tabbatar da cewa idrajin nawa ne ne anan dan wannan dan karatun ban mu iya tabbatarwa mu ce tabbas idrajin nan daga Abu Huraira yake ko Zuhri babu tabbas sai mutum ya hada da bincike cikin kutubal ilal da cikin littafan sharhi da sauransu zai samu hakikanin cewa wannan idrajin nawa ne ne rawahu Abdurrahman ya rawaito shi bin Ishaqa daga Zuhri yace fantahannasu hadisi ya zuwa karshen shi mali unazul qur'an yace wa rawahul auza'i an az-zuhri qala fihi qala az-zuhri fatta'azal muslimuna bi zalika falam yakunu yaqra'una ma'ahu fi ma jaharu bihi nan az-zuhri yace mutane sai suka dau wa'azi muslimai sai suka zamana busu bayyana karatu inda annabi ya bayyana sallallahu alaihi wasallam abu dauda yake cewa sami'tu muhammad ibn yahya ibn faris naji malamin mu yahya ibn muhammad ibn yahya ibn faris yana cewa fadar shi cewa fantahan nasu min kalami zuhuri magana zuhuri ce magana ce ta al-imamu zuhuri kenan wannan shi nafsin hadisin ne dai kamar da muka magana shine hujjar wanda suka tayi akan cewa za a bayyana karatu a cikin ba za a bayyana ba kuma inda matsala take hadisin sahihi ne sai dai wajhul ihtijaj fuskar da aka kawo hujjar ba abun sallamawa bace shi yasa aka samu sabani akan abun gakin kenan ku yanzu nan sai baban da yake cewa mi مرة على القراءة إذا لم يجهر وإنما بابا نبانا من ماتي وإن أن يجي أمه تماشى أن نسخة تاها أمه تشاء أن بيان قراتو أن شقونا أبونا بابا بابش بابي نقبا بابا مرة على القراءة إذا لم يجهر بابا لكي بيان وإنما يجي جنن قراتو إذا لمن بيبينا با معنى إن بيبينا با sai mutun yayi karatu kamar yadda yake mazhabin malikiya hadisi na 821 al-imam yake cewa hadathana al-qanabi an malik an ibn shihab an ibn ukaymah al-laisi an abi huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarafa min salati jahara fiha shine go asalin farkon hadisin hadathana a babu matsala dan ku neme shi kun same shi gaba wanda nake karanta a cikin baban ne dai taqdimu wa ta'khir ne ku ganshi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in sarafa min salatin jahara fiha bil qira'a ya huta daga sallar da aka bayyana karatu sai ya ce a cikin ku akwai wanda yayi karatu tare da ni nan kawai sabanin cakudewan nuskha ne kun ga ina ga matsalar da aka samu ni nawa anan nuskha da yayi amfani da ita bata kullaba wani sabon babi a wannan baban ta kawo hadisan da hadisan wannan da muka karanta shi yasa nace ni wannan hadisin naga na karanta sharhin shi kuma gashi naga baban babu ko daya a cikin babu shi to shine na bayan kenan ni a nuskata da Azim Abadi ya dogara yayi wanga da ita masu sharhi suna ikhtiyarun nusakh zaban nuskawa da tahi inganci kenan wannan ya nuna mana cewa nuskar da tahi inganci ita ce wannan wadda ba a yi wani sabon babi ba a baban marar al-qira'a aka kawo hadisan dan saboda yana cikin manyan malaman hadisi masu muqarana tsakanin nusakh sharhin hadisin shi wancan wanda muka gani a can kenan yace kenan nan gurin mu san cewa zan mu kawo shi kamar yadda ne bayani ce akwai sharhi kamar yadda yake cewa mutane sai suka hani gami da karatu daga nan cewa fantahan nasu hadisin dai da mu karanta can baya daga fantahan nasu kinnan zuwa karshe mu sani cewa bai daga cikin hadisin mudaraj ne daga maganar zuhuri kamar yadda Khadir ibn Baghdadi ya bayyana kuma yi ittifaqi da al-Imam al-Bukhari cikin at-tarikh yace maganar zuhuri ce haka nan Abu kenan ba mata Abu Huraira ba su at-tahiyyah su haka nan al-Imam Abu Dauda da Yaqub ibn Sufyan da Imam Zuhuli malamin Bukhari da Khaddabi da wasun su haka yake cikin at-talhis na Ibn Hajar al-Bukhari cikin juz'ul qira'a yake cewa qauluhu fantaha an-nas magana az-zuhri ce Hasan ya Hasan ibn Saba inji Bukhari yace ya bayyana mini cewa Mubashir ya bashi labari daga Auza'i daga Zuhri yace fatta azal muslimuna har zuwa karshe maganar Zuhri ce Malik yake cewa Rabi'a yace ma Zuhri idza haddasta fa bayyin kalamika min kalamin nabi hamma a wannan maganar sai yake ce mishi Rabi'a malamin Malik ne Zuhri ma malamin Malik ne to Rabi'a ya ce ma Zuhri in kana ba mutane hadisi ka bambance magana ka da magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ka sa mutane rudu wasu su ce magana ka ce wasu su ce ta Annabin ce har zuwa karshe fanta hannasikin bai haƙiƙa cikin ma'arifatu sunan wal asar yake cewa fanta hannasu anil qira'a magana Zuhri ce haka Muhammad ibn Yahya Zuhuli malamin Bukhari ya faɗa mai az-Zuhriyat da Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari da Abu Dawud suka yi hujja da riwaya al-Auza'i wanda ya bambance ta da hadisi daga faɗar Zuhri yana yiwuwa a ce Abi Huraira ma ya faɗa haka kuma a fima Zuhri ya faɗa haka dan ɗalibin shi ne tana yiwuwa shi ya faɗa fanta hannasu kuma shi ma ya faɗa ma ɗaliban shi kenan nan yana bayyana cewa an umarci liman abin inda ya bayyana sai su kuma su abin nan su kyale inda ya boye karatu su yi karatu mali unazil qur'an sar sufyan anan gurin karshen hadisin nabi a karshe an kama na maganganun Abu Dawuda masu tsawo ko inda Abu Dawuda yana cewa qala Abu Dawud qala musaddadun fi hadisihi qala ma'amar fanta hannasu har zuwa karshe to mai sharhi yake cewa hasir kalamul mu'allif abinda dai Abu Dawuda yake so ya tabbatar mana cewa ma'amar ya samu an samu sabani daga gare shi ma'amaran qadif talafa alaihi an yi sabani akan shi wajen rawaito hadisin nan fa marrat fa ma'amar taratan ja'al qawluhu wan lokaci ma'amar cewar fanta hannasu ya ce magana Abu Huraira ce amma wasun shi sai su ce magana Zuhri ce kamar Sufyan da Abdurrahman ibn Ishaq da Auza'i da Muhammad ibn Yahya ibn Faris sai su sanya shi magana Zuhri ce nan shine Abu Dawuda yake so ya bayyana mana cewa wanda suka bayyana cewa magana Zuhri ce sun yi yawa gami da wanda suka bayyana cewa magana Abu Huraira ce kamar yadda muka mun gani malam Bashir a karatun ilal cewa an samu madarul hadis dada an yi so daga nan sai a gano ina aka samu sabani to wajen tarjihi cewa ɗaliban shi wanda suka hi yawa suka rawaito hadisin nan sabanin wanda wani mutum ɗaya ya rawaito nasu za a dauka shi tashi a dauke ta cewa ruwaya ce ma'alula hadisi na 823 haddathana Abu al-Walid ad-Dayalisi shine na gunko akhbarana Shu'ba ha wa haddathana Muhammad ibn Kasir al-Abdi amba'ana Shu'ba al-ma'ana kenan nan gurin dai mun gane sabanin da aka samu na nusfa ni nan anawa hadisan guda biyu duka bai musu wani sabon babi ba kalkashin wannan baban ya turo su ko kuma naku wani babi daban yayi ya sa su a kalkashin shine ya kawo wangaje daga Imran ibn Husayn yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam sallar zuhur annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci az-zuhur faja'a rajulun sai wani mutum yazo fa qara'a khalfahu bi sabbi ismi rabbikal a'la ya karanta a bayan shi ya ka salla bayan shi ya karanta sabbi ismi rabbikal a'la falamma faraga yayin da ya gama qala sai ce ayyukum qara'a cikin ku wane ne yayi karatu qala rajulun wani mutum yace qala sai ce kad arabtu anna ba'dakum qala janiha annabi yace na san cewa wasu daga cikin ku sun cakuɗa mini qira'an nan ma'ana ina yi suna yi shi yasa karatun ya cakuɗe mini قال ابو داود ابو داود yake cewa Abu al-Walid cikin hadisin shi yana cewa Shu'ba ya ce fa qultu li Qatada sai na ce ma Qatada alaysa qawlu Sa'id shin ba fada Sa'id bace an ce an sitri al-Qur'an ka saurara ma Qur'ani qala sai ce zaka izaji harbihi wannan in an bayyana Qur'ani kenan ake so ka kyale qala ibn kasir fi hadisi ibn kasir cikin hadisin shi yace nan hukan mu cakuda mutun ya nura da kyau kar ana cewa ibn kasir yayi tunanin cewa ibn kasir mai tafsiri ba alaka shi da sunan Abi Dawud Ibn Kasir mai tafsiri wajen 700 da wani abiyar rasu wannan ko ana magana zancan 200 kawai suna ne yazo Ibn Kasir wannan malamin hadisi kamar yadda kan mutum ya cakuɗa tsakanin Ibn Kasir qari'i da wannan malamin hadisin da malamin wannan akwai Ibn Kasir malamin Qur'ani na tafsir qira'a da akwai Ibn Kasir malamin tafsir musamman tsakanin malamin tafsirin da maramin kira'a matukar mutun yana harko harkon dalibin ilimi sai ya cakuɗa tsakanin su tunda zai ga ana cewa a cikin qira'a ta Ibn Kasir an ce kaza sai ya dauki qira'an ne tunanin cewa Ibn Kasir mufassir shi ko ba alaka shi da zamanin ruwaya qira'ata a nasaba mishi cewa qira'a shi kaza bambanta kuda tsakanin sunan malamai sai mutun ya shiga cikin rudu Ibn Kasir cikin hadisi cikin hadisin shi yana cewa qultu ya nake cari qatada ka annahu qala kamar yana cewa karihahu yaqi qala yake cewa law karihahu na ha anhu aida yaqi da ya hana mana akbayyana ka bayyana karatu kana bayan mamu hadisi na 824 al-imam yake cewa hadasana ibn al-musanna ibn al-musanna ya ba mu labari akhbarana ibn abi adi an sa'id an qatada an zurara an imrad ibn husayn anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam salla bihim az-zuhr annabi ya bayya ya karanta salla az-zuhr a tare da su falam man tafala yayin da ya tahiye shi qala sai ta ayyukum qara'a bi sabbi isma rabbikal a'la cikin kuwa ya karanta sabbi isma rabbikal a'la kene yake nuna mutuna har ya bayyana ana ji fa qala rajulun sai wannan mutun yake cewa ana ni ne ya ma'aikin Allah fa qala sai ce alimtu anna ba'dakum khalajaniha na san cikin kuwa ne ya cakuda mini ita a nan gurin abin da yasa a cikin bahasin nan abin da na bayyana cikin wani guri cewa abin da yasa ita asuba aka kawo qira'o'i masu yawa a cikin ta dan saboda lokaci ne wanda karatunta ana bayyana shi kuma hankalin mutane yana tare da liman kin yahi nutsuwa hankali ya zamana yana nutse yana bisa liman sai sallar asuba dan saboda an tashi daga barci ba wata hayaniya da wani tunani ya bace to amma in kama sallar shi yasa ake ta samun suna cirato abinda annabi ya karanta a cikin ta dan hankalin sa yana kan shi duk da kowace sallah yana kan shi amma a asuban yahi duriya to sallar lisha kuma da sallar magruba duk da bayyana su ake ba a samu yawan hikaito surorin da annabi ya karanta ba saboda lokaci ne na hayaniya da kwarmniya wani ma yana guje-guje zo ya shiga sallar wannan shine hikima azhar kuma ba kawo ba dan ba bayyana ta ake ba an ce mana baga abinda aka karanta shi yasa asuba ta samu wannan yake cewa al-imam al-khattabi yake cewa da annabi yana cewa wani ya muni ya khalajani ai jazabani ha ya muni jayayya da ita ya ja na ja wajen karatun wal khalaju al-jazab in an ce al-khalaj shine ja al-jazab wa hadha qawluhu naza ani ha fil ma'ana sawa dai yake da ma'anar can baya da yake na mali unazi al-qur'an wa inna ma ankara alaihi mujazabatuhu iyahu fi qira'ati sura abinda yasa annabi ya mishi inkari cikin jan shi cikin karatun har sai da karatun guda bi qira'a bi da tashi da ta annabi suka cakude suka game fa amma qira'atu fatihatil kitab karatun sura ma'ana yace amma karatun fatiha dan shi an umarce shi akan ya karanta shi a kowane lokaci nan abinda zan mu nura da kyau abinda yake nihi ba zai zama na raddi akan cewa inda liman yake ya baya asirta ba kaka karanta ko fatiha dan wannan mutunan da annabi yake ce mishi ka muni jayi an muni jayiya da qur'ani ba cikin fatiha bane ba cikin sura dan ya ce ma wa karanta sabbi ba ce ba wa karanta fatiha fatiha kuma a wani nasi daban ita mun samu cewa la salati liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab da sauran nasoshi da suka zo akan haka yace matukar ya samu dama ita fatiha dole ne karanta ta akan kowane hali malamai sun yi sabani akan wannan mas'ala yace an rawaito daga jama'a da dama na sahabbai cewa sun wajaba ta karanta fatiha a ko a bayan liman ne a bayan liman wajibi ne ka karanta fatiha sun ce wajibi ne an rawaito wannan wasu kuma sun ce ba zaka karanta ba malaman fiqh su kuma suka kasu kashi uku magana uku suka kawo makahulu da auza'i da shafi'i da abu sawr suna cewa la budda min an yaqra khalfal imam fi ma jahar bihi babu makawa mutun ya karanta a bayan liman a inda ko ya bayyana fi malami jahar bihi min as-sala har inda bai bayyana ba dole sai ka karanta shi mutunan ko a shi abinda annabi ya ji dai ta rayuwa ya ji ha fatiha a karatun da ke ba bayyanawa ba ya san az-zuhr ba a bayyana kamar bayyanawa wadda har ana jin wani akwai mutanen da suka mutun yana bayyana yana cikin ruku'u ko sujada yana yin tasbihi shi kamar bayyanawa ne shi kuma ya dauka asirtawa ce to irin wannan ne asirtawa ce tashi amma asirtawa shi har ana ji har maliman yana ji to wannan abinda suka dauke shi a hujja cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai mishi raddin cewa ba me yasa aka naji waye karanta fatiha da sabba ba da sai ya hana shi gaba daya sai ya zabi wadda yayin mushi munaza'a kin wanda ita ya kamata a barta ita ce ba wajibi bane a yi ta ita ce sura amma Fatiha kuma da Annabi ya san cewa karanta ta wajibi ne ya ce ya qasalatu liman lam yaqra'a har zuwa karshe sai kuma yake tuntuba shi akan cewa naji ka karanta Fatiha a baya na ka ta kuda mini qira'a ya karanta sabbi a bayan shi a Fatiha ambatan ta ne ba ai ba amma karanta ce sai an karanta Fatiha wannan shine al-iktifa'i bima huwa ma'lumun inda al-mukhatab akwai qur'ani yana yawan wannan aiki da irin wannan usulubin cewa a wadatu wanda kake ma zancan in ya san magana kawai sai ka wadatu da ita ba sai ka kawo mishi abin ba matukar abin da ya sani hika hazafi shine kuma hikima magana da zaka yi in zaka kawo zance abubuwan da ka san mutunan ya san su ba sai ka kawo mishi ba yana da cikin balaga ba sai ka kawo mishi su ba kai takaice abubuwan da kake so ya sani kin wanda ya san su ba sai ka kawo ba Ibn Jarir yana da wannan a cikin yana bahasi cikin manhajin aqwalikin Ibn Jarir cikin tafsirin shi na wannan maganganun shi wanda suka shahi usulut tafsir da qawaidut tafsir ina hada su cikin Baqara to daga ciki akwai wannan al-iktifa'i bima huwa ma'lumun inda al-mukhatab ladda al-mukhatab qur'ani yana da wannan al'adar sai ya kyale abinda ya san kun san da shi masu tafsir in zo sai su kaddara kakai mamakin me yasa Allah ya bar shi an kaddara dan wanda yake magana da su sun san me ake nihi to shi ma irin shi ne wannan an san cewa Fatiha dai sai an karanta ta ake karanta sura kenan ba sai an hade ta ba sai a hade kawo abinda ake son a yi magana da akan shi ba dan ba a ambata ba zai kasance ba a yi ba Sufyanu Sauri ya kasance da shi da daliban shi daliban Abu Hanifa suna ganin cewa la ya qara'u adun khalfal imam jahara am asarra kowa kai ya karanta bayan liman ko ya bayyana ko ya asirta kakka karanta komai kawo sawara shiru ita ce taka mazhabin Abu Hanifa kenan dan saboda hadisin da suka rawaito daga Abdullah ibn Shaddad mursali daga Annabi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'a duk wanda ke bayan liman to karatun liman shine nashi kenan kawai kai shiru ita ce taka da wannan yadda hadisin mursal ne dan bai da inganci shi yasa malamai basu sallama musu ba da a ce yana da inganci da sun sallama musu akan shi to amma nan basu sallama ba saboda bai da inganci a ce mafi dai kyakkyawan abinda ya kasance hanya mafi a cikin malaman mazhabobi mazhabu al-Imam Malik ita ce mafi daidai a cikin a iya binciken mu a cikin fahimtar mu dan saboda mazhabin Malik shine mutun liman ba mu zai karanta tare da liman inda ya asirta inda ya bayyana kuma sai ya bai sai ya boye me yasa dan saboda inda ya asirta baka jin karatun shi bari a ce an sitlahu ka saurara fa an situlahu idza qira'a al-qur'ana karatun qur'an fa an situlahu ku saurara mu qur'ani kenan inda ya asirta baka jin shi balle a ce ka saurara mishi to amma inda ya bayyana nan gurin an samu cin karau da juna ne tsakanin umarnin zahiri na Qur'ani da kuma umarni na abun nan na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam to kenan nan sai su hada kan hadisan dan su samu huta daga cikin sabanin shine cewa inda ya bayyana ka saurara ka sauke wajibin ka sauraron shine matsayin karatunka nan wajibi bi suka gamu amma wajibin karanta Fatiha amma wajibin sauraron Al-Qur'ani to sai ya zamana a cikin Qur'ani da hadisi hadi Qur'ani shi qada'iyyul subut ne tabbatuwa shi ita tabbace babu da ifi a cikin shi babu zancan mai inganci ko mafi inganci to shi kuma da yazo cikin hadisi na karanta Fatiha duk da sayin hadisi ne amma da ya ci karo da wazahirin wajibi na Qur'ani sai su gabatar da zahirin wajibi na Qur'ani su bar zahirin wajibi na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam in kuma aka taho inda ake asirtawa sai su yi aiki da zahirin umarni na Annabi alaihi salatu wasallam na hadisi kenan da wannan hanyar malaman malikiya sun yi hikimar da suka hada kan hadisan da ayat Qur'ani an huta ba tare da cin karo da juna shi yasa shi ku hanyar da za a bi a hada kan nasoshi ba tare da an samu cin karo da juna ba ita ta hidacewa gami da in aka dauki daya sai ayi wanda suka dauki cewa kawai a karanta din inda ya bayyana da inda ya asirta to an yi watsi da umarnin fa an situlahu ba za a same shi ba kenan kuma anan idan mun fahimci mazhabin malikiya menene illa sanin illa karkashin hukunci ita take sa mutun ya iya huddo wani hukunci karkashin wannan hukuncin kenan anan da muka ga cewa inda aka ce liman idan ya karanta ya bayyana kai ka saurara sauraro ne naka dan saboda umarnin Qur'ani cewa a saurari Qur'ani in ana karanta shi to kenan sai nan sai mu fahimci cewa wanda kuma yake nesa da liman wani mazhabi na malami wanda ke nesa da liman ba lasibi ka karatun bai kai mishi to kai yayi shiru koda karatun bayyanawa ne shi yayi karatun shi a suciye shi me yasa dan bi babu zai bai karanta ba kuma bai saurari karatun liman kin ba amma in lasibi ka tara kai mishi kamar zamanin yanzu inda sahun ko ya kai daga nan zuwa karatun kana jin karatun sai zama na sauraro shine naka amma ana cire wuta kuma kai ma yake ci gaba da karatun ka dan sauraron ya kubuce babu shi sanin illa yana sawa mutun ya kasance ya fahimci nasi ina ya ba gaba kuma an samu nasin sabanin shi da saboda al-hukmi duru ma illatihi wujudan adama matukar an samu hukunci malamin usulul fiqh daga sun samu umarni na Allah umarni na Annabi sallallahu alaihi wasallam ko hani na Allah ko hani na Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda suke zaburawa sune su zabo menene wajhul illa ko ko meye abinda ake cewa wajhul hikima menene hikima hani menene hikima umarnin daga an san shi an kare da sauran wata magana duk wanda zai kawo wani hukunci karkashin hadisin nan ko ayan nan to da wannan illa za a yi amfani a musharaddi wannan illa ita ce abinda ake nema ina cikin wani bahasi huddo ilalul awamir wan nawahi a galkashin hadisin bukhari hadisan bukhari da inda annabi yace ayi kaza menene dalilin da yasa meye wajhul hikima in annabi yace abar kaza menene wajhul hikima hikima babba mun santa ita ce cewa cika umarnin Allah da manzon shi amma akwai alhikam da ilal wanda suke mutafarri'a ba can wacce babban hikima katuwa ta babban shine makasudin kai biyayya da Allah da manzon shi wannan ita ce babban hikima wanda kowane umarni da hani ya hada ta amma kuma akwai hukuma wanda suke mutafarri a malaman usulul fiqh ba ita suke harare ba suna hararan alhikam wanda take mutafarri a ta kowane hukunci yana da hikimar shi da annabi alayhi salatu wasalam yace kada ayi tahiya akan takalmi guda yana da hikima da yace kada ka sha ruwa akan kwada yana da hikima da dalilin da yasa wani hadisin kyarar shi zai faɗi hikimar wani kuma sai ya bari malaman hadisi su sharhi su suke bayyana hikimar shi yasa zaka ga malamai a sharhi galibi za su ga sanin cewa wajhul hikima fi hadzal amr huwa kaza ko wajhul hikima fi hadzan nahi shine kaza ko sababun nahi huwa kaza dan saboda an san hikima an san sababin shikenan shi abun kiyasi ya tabbata akan wannan hukuncin ina zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah madaukin sarki imana da zahara shi shine ai a satin can da ya wuce mun yi magana cikin darasin ka halarci darasin ka halarce shi to mun yi bayani akan darasin cewa wanda suka fahimci wannan har muka ce liman kinka in yana da wannan fahimtar yana yin yar shurukin nan sai kai gaugawa ka karanta in kuma bai sani ba kaga bai da wannan fahimtar bayyayi wannan yar shurukin da yake batta isa a karanta Fatiha batta isa an ku haka karanta Fatiha a wannan yar shurukin tashi bubbuga ce wanda gwada ba kai ba ba za a kira ta da karatu asirtawa zasu inda ake bayyana masu asirtawa su in suka bayyana kuma ai masallacin ya cika da ya koma kowa ta karace yake a cikin masallacin ba bayyana ba zasu kowa boyewa zai nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara zan mu kira wanda suka zo ran saboda in Allah ya sa rana ta yau ka rana ta yau ya gyara mashin din shi dan ya mun magana yau zai zo ya tahi wannan da ita ya tahi Nigeria da ita gobe to kuma gashi an rihi hanya ba zancan babu tabbas in rana ya tayo an bugo shi in ta samu rana ya tayo an bugo shi to fa lillahi alhamdu amma in kira mutun in yace za a buga mishi sai in ya tabbatar mun ya dau alƙawalin tsakanin shi da Allah cewa zai karanta me yasa saboda amfanin bahasi shine karanta hadisi 17 ne wanda basu wuce a zama ɗaya ba mutun yana iya karanta su kuma abinda nake so a wannan shine mu koyi bincike da nazari bincike shine karatu ba wanda aka dauka kawo gaban malam ba duk mafi yawanci galibi abinda hata a wajen malami ma ita ce wannan matsalar takaitawa akan abinda ka sani baka binciken sharhuhuka baka binciken littattafai wanda manya musannafat din wannan an yi zuwa wannan bahasi ne wata safha 40 ko 50 ko 60 wani sai shekara bai sauke shi ba kawai kai gefa ne cikin takardu shi ko wannan manya manyan littattafan da ba a karanta su ba za a hudo mana wannan ilimin mukan dake cikin su ba manya manyan littattafai masu mujallar 20 30 karance su ake daga harko har ƙarshe a yanzu haka wanda ke gaba na mai mujallar 20 ne kuma sai na ga ƙarshen shi zan dau wani kuma ina karatu na bi da hankali da sannu wanda ina huddo fawaid da abubuwa na bahasi to ka tabbatar da cewa manya manyan littattafan nan mutun ya karanta su ka tabbata kai da kanka ka san zai samu ilimi ba kadan ba a cikin wannan littattafan dan duba da wanda suka yi su matsayin su ba karamin matsayi bane cikin ilimi Sumaidu bai zo ba ko Murtaza Sharif bai zo ba Dalhatu ka dau alƙawari to kenan zinan mun samu daya Sa'id bai nan Yusuf Sufyan bai nan Ishaq bai zo ba Abdul Malik Nazir Siraj ka dau alƙawari ka tana ne kai ango ne ko ka dau alƙawarin da zaka cika Ibrahim Yahya kana ciki to Sabit bai zo ba Idris Yahya bai zo ba Salihu Malam Salim ya zo bai zo ba Abdurraqib ka dauka to in mutun ya san ya dauka aka kawo satin ya komo bai yi shi ba ya maido kawa ba wani Ibrahim Enusa aha ka dauka to yawa Salihu wannan ina ga shine muka samu khaladi akan sunan ko ya ne sunan yake Yahya Salih barka wa goge shi a sake Yahya san yawa kara ciki to ya sai Ahmad Umar Umar Ahmad kenan aka shi ne Umar Ahmad yawa kana ciki to yawa Abdurrahman kan mutun yayi wayo ya allaka abin da insha Allah akwai alƙawarin mutanen mu mutum yana da shakku kan cika abin sai insha Allah Muhammad bai zo ba shine mai mana fotokofi Muhammad Kabiru kana ciki to Muhammad Nur bai zo ba Suleiman Shafi'u bai zo ba ko yawa Lawali Yahuza aha kana ciki to yawa Zulkifil Bayyana Nafisa Sani Battana Malama Lawisa ta zo Asaki to yawa Yahya Salih shi ne muka gani can sama Arabi Alhaji Usman kana ciki to Abdul Fatah Bukhari Rabi yawa kenan 1 2 3 4 5 eh wani sunan malam aha mutari malam mutari wa kawai malam mutari a sa gago yau alaikum salam eh a wani suna Yahya Umar a baya ne yake Yahya ai shine ina ga muka sauya wani suna ne Umar Sadi yawa saka shikenan kowa ya ji a cikin annan ko a ga malam a kai malam da ke dan wuce ne dan bugo da shi kawai kenan sa karanta dai ko yawa inda mun samu tabbas kawai an bugo tunda akwai wani wanda ba ambata ba to kenan nan zan mu takaita da nawa ne inda ranga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha huɗu sha biyar kenan sha biyar ne zan mu abinna subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayka rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa assalamu alaykum wa rahmatullahi